Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Baba Yakub Makeri ne dauke da labaran duniya. Kasar Misra ta kai harin martani akan kungiyar ISIS inda suke horar da mayakansu a kasar Libya game da harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa mabiya addinin Krista a ranar Juma'a wanda ya kashe mutane da dama. Shugaba Abdul Fattah al-Sisi ne ya bada wannan sanarwar martanin a jawabi da ya yi akan gidan talabiji sa'o'i kalilan bayan da wasu 'yan bindiga da suka rufe huskokinsu suka kai wa wata motar ba dauke da mabiya addinin Krista wanda suke kan hanyarsu zuwa wurin bautan sufayen su hari. Jama'ai a Misra sun ce akalla mutane 28 ne suka mutu a wani hari da 'yan bindigan suka kai. Ya ce an kai martani akan wannan hari mai zafin gaske a cewar shugaba al-Sisi inda aka auna wurin horar da mayakansu a Libya. Ya kara da cewa Misra ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wurin mayar da martani akan 'yan ta'adda a ko a ina suke. Jama'an sojin ƙasar sun ce mutane da suka kai wannan hari suna da alaka da sansanin da aka auna a ƙasar Libya waɗanda ake ganin mambobi ne na ƙungiyar 'yan ISIS. Canjin yanayi na cikin manyan abubuwa da suka haifar da husuma tsakanin ƙasashe da taron ƙolin manyan ƙasashe masu arzikin masana'antu ta G7 da aka gudanar a jiya Juma'a a birnin Chelsea zai mai da hankali a kai. Sai dai Amurka da Burtaniya sun fito karara sun musanta cewar babu wani babban sabani game da wannan batun. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta shaidawa manema labarai cewar shugabanni sun samu tattaunawa mai ma'ana akan canjin yanayi. Ta kuma kara da cewa babu wani shakku da aka samu a wannan tattaunawar da ta hada da shugaban Amurka Donald Trump da kuma muhimmancin wannan batun. Shugaba Trump zai amfani da abubuwa da ya fahimci daga tattaunawa da shugabannin za su yi wurin yanke shawara akan ko yalla Amurka za ta aiwatar da aniyarta na shiri na yanke iskar gas mai gurbata yanayi karkashin yarjejeniyar Paris da aka kulla shekaru biyu da suka shuɗe, a cewar mai bada shawara ga shugaban ƙasa akan tattalin arziki Gary Cohn. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce Trump da yake magana a lokacin yakin neman zaɓensa a bara game da dumamar yanayi da bil'adama ya janyo cewar jabu ne. Zai jira har sai bayan taron kolin kafin ya yanke shawara akan wannan batu. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya mai sulhu tsakanin Isra'ila da Falastino ya yi kashedi cewa wato a jiya Juma'a kenan zirin Gaza na gab da fadawa cikin wani tashin hankali. Ya ce ina kashedi ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki matakin gaggawa wurin dakile wato yaɗuwan wannan tashin hankali da ke kunno kai tun kafin ya wuce gona da iri wanda sakamakonsa zai iya cutar da Falastino da kuma Isra'ila ma kanta a wani faifan bidiyo da ya fitar. Ya ce zazzafar takaddama a cikin wato jam'iyyar Falastinawa tsakanin Fatah da Hamas ya ƙara munana ƙalubaloli na kayan bukata a Gaza wanda 'yan Hamas ne ke gudanarwa. Zirin Gaza na fama da rashin wutar lantarki. Isra'ila ta rage bada wuta a Gaza awa hudu a kowace rana ta Allah bayan da hukumar Falastinawa ta faɗa wato a cikin watan Afrilu cewa ba za ta biya kuɗin wutar ba. Hukumomin na Falastino sun rage bada wuta a zirin Gaza ne don raunana wato abokan gabansu Hamas wanda suka kwace yankin shekaru 10 da suka wuce. Hukumomi a Sudan ta Kudu sun sako wani ɗan jarida a shekaran jiya Alhamis da aka tsare tun ranar 22 ga watan Agustan shekarar 2014 ba tare da masa shari'a ba. Ma'aikata na hukumar tsaron ƙasar sun kama George Livio wadda yake yi wa gidan rediyo Miraya FM mai samun tallafi daga Majalisar Dinkin Duniya kuma aka tsare shi a wani wuri da ba a sani ba. Majalisar Dinkin Duniya ba ta yi garajin bada dalilan da ya sa ta sako Livio ba. Ko da yake ofishin na Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya dade yana neman a sako shi da wasu ma'aikatan rediyon da aka kama su tun cikin shekarar 2014. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama da dama ne ciki har da ƙungiyar Amnesty International suka shigar da ƙara ga shugaba Salva Kiir da a sake Livio.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin abari ya huce.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani.
Zo da handal muharraka a cikin yabansa.
jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar kuma muna taya al'ummar musulmi a duk faɗin duniya muna shiga wannan wata mai albarka na azumin watan Ramadana
haka yake malam irin Allah ubangiji ya samu ga karshen sa lafiya sannan Allah ya sa da mu dukkanin alkhairin da ke cikin sa
amin
amma kafin ka wuce malam irin wannan waka fata yabo ta samu
a kware da gaske ai ka san MGG ai ya kware na tsamani a bayan Sudan din ai
gaskiya hede aje na
eh
wannan shine
kin kana so ka samu dai wanda zaka ce zaka kamo kaban sa sai dai kai taddaki har zuwa zariba
kanka ya zama kwaron wake wake ne
haka yake kware da gaske
to haka yake
haka ne to ga din bangai sor sasha Hausa na muryar Amurka zuwa ga masu sauraron mu yau zamu faro da sojoji ne
to bismillah
eh da manya zamu faro kenan muna miƙa dan bangai sai zuwa ga Ya'u Ishaka Nigerian Army Resource Center da ke Abuja tare da matarsa Aminu sai yaran sa Baba da Bala da Rabiatu da Hafsat da fatan kuna nan lafiya sai kuma gaisuwa zuwa ga yayan sa to Kabo a Berum da kanin sa Sale a Berum sai mai gidansa wato Brigadier General AJ Fage da Brigadier AL Dusu da abokansa Kofar Abubakar AA Army Headquarter sai Last Kofar Muhammad Abdullahi DCMA Army Headquarter Abuja sai Sergeant Baba a wato 302 Artillery Regiment dake Onitsha da Kofar Umar Lawan shima 302 a Onitsha sai ka Amale shima dai a 302 Onitsha sai Halluru Marafa a 33 Artillery Brigade dake Bauchi da Sarki mai kifi Kofar Bauchi sai Alhaji Usman mai zannu a Kofar Bauchi tare da Lieutenant Bala wanda shima yake 33 Artillery Brigade dake Bauchi Yakubu da fatan kuna nan lafiya dan bangai suwa zuwa ga wasu sojojin na Nigeria Usman Adamu Uba director sai Mustapha Abuba Addis Ababa waɗanda muka yi tattaki da su har zuwa Lasa cikin dare wani lokaci sai Yahaya Babbo commander da Muhammad Shaibu Meriga si Ezekiel Isua Carlos waɗanda wato su ma dai sun talafa mana lokacin da muka yi tattaki wannan wuri sai Ibrahim Captain Musa da fatan dukkuna nan lafiya a Uba dake jihar Borno da Adamawa bangare ɗaya na jihar Borno ne bangare ɗaya jihar Adamawa
sun yi rabi da rabi
rabi da rabi kenan an ka tsallaka wannan titi ga shiga Borno an ka tsallako wannan titin ka dawo jihar Adamawa
Allah sarki
dan mun gaisuwa zuwa ga Abdullahi Alhaji Adamu political wanda aka nada registrar ko maga takarda na college kimiyya da koyon sana'o'i ta gwamnatin tarayya wato Federal Polytechnic a Bauchi sai sabon mataimakin controller na hukumar custom a jihar Kano dan Galadima Alkaleri Muhammad Mahmud malami gidado da fatan dukkuna na lafiya dan bangaisuwa zuwa ga Alhaji Nasir Ibrahim Darazo unguwar Abuja a Bauchi sai gaisuwa ga Alhaji Bashir Bukari Minzem wanda aka yi wa aiki a idanu kwanakin baya da fatan Allah ubangiji ya bada lafiya sai gaisuwa zuwa ga Salam Muhammad Jimara na hukumar custom da Gambo mai gangare dan kunne sai Attai Mahmud da Alhaji Musa da dukkan sajar Bauchi da fatan suna nan lafiya muna miƙa dambin gaisuwa zuwa ga yan majalisar mu ta
Abar Yahuci
to amma kuma wannan karo a WhatsApp
kamar shafin Facebook
ba haka ne ba shafin Facebook ba irin su Aliyu Hassan Sarkin Noma Gusau tare da Anas Hoja birnin Kebbi sai baban gida wato Sani Muhammad Chindo a unguwar Karofi a Bauchi Yakubu da Bala Baranko sai barista Ishaku Baro da dan buram na muradin wato Muhammad Hassan sai gaisuwar barista Dallami Alhaji Shishi da Hajiya Binta Kaura tare da Hajiya Gambo Mamman Gusau shugabar mata sai kuma gaisuwar shugaban Majalisa Ismail Bima mai Gombawa sai gaisuwar Yusuf Dingari tare da Chairman Zaidu Bala da fatan kuna nan lafiya dan bangaisuwa zuwa ga Muawiya Zurmi tare da Siraji Kasim Argungu sai Hafizu Balarabe Gusau tare da Mansur Almud da Madassar Sani Birnin Kebbi sai Usman da Malero da Alhaji Umar Gidado Gumi kenan sai Muhammad Dan Dattijo da iyalansa da fatan kuna nan lafiya sai Awwal Yawuri Shata tare da Abdul Samad Kabiru Musa sai Aliyu M Umar na kwalli sai Rulwanu Yambage tare da Abubakar Kalajanga Jalingo sai malam malami Hula a Gwalalau da Ali Adamu Jauro mai gidan wanka tare da Sunusi Wali sai kuma Nasir mai magani tare da Hajiya Fatima Halliru tare da Adamu Tahiru dan Agaji a Jiga da fatan kunanan lafiya dan mun gaisuwa zuwa ga Afana Boya da Ahmed Pedro sai Muhammad Awal ko kuma ince Muhammad Lawal kenan nake son fada da Sare Saidu Daura sai Comrade Muhammad M Kadi dukkan ku da fatan kunanan lafiya
to amin amin Malam Ibrahim to sakon gaisuwar ta fatan alheri ni ma zan fara shi ne amma da sakon ta'aziyya ga abokiyar aikin mu Maryam Bugaji wadda kanin mahaifinsu Allah ya masa rasuwa wato Alhaji Aminu Abubakar Jibiya wanda ya rasu yana shekaru 68 ranar 30 nan da ta wuce
to Allah ya ji kansa Allah ya sa
ya ne fiye da shekara 40 kuma ya rasu ne amma a can Katsina bayan doguwar jinya
haka Allah ya ji kansa
amin amin to daga nan kuma sai mu ce tunda Azumi ya shiga kamar yadda Malam Ire yace ga gaisuwar fata alheri ta daya daga cikin malaman da muke dan tabowa suna ba mu gudunma wato Dr. Tukur Adam Almanar da kuma Sheikh Yusuf Sambo sai kuma in ce Allah ya sa mu ga azumin lafiya da dukkanin alkhairansa
amin
to sakon gaisuwar fata alheri na majalisar abari ya huce ta shafin Facebook zai fara ne da Shehu Umar Saif da kuma Hafiz Ibrahim da dan Hajiya Midile sai Abubakar Sadiq da kuma Yahaya Sa'adu da Abubakar Aliyu sai Muhammad Abdullahi da Abdul Malik Abdullahi Real Ustaz to muna godiya da ganin haka sai kuma Muhammad Hassan da kuma Nazifi Usman sai Muhammad Hassan Salisu da Nuhu Ishaq sai gaisuwar fata alheri ta abare huce zuwa ga Rabi'u Shehu PS da kuma Adamu Umar Baffa da kuma Abdullahi Usman Muhammad sai Nasiru Muhammad Garba da Lukman Ali Gusau da Muktar Ibrahim sai Aliyu Muhammad da Aliyu Kaibo Fulani da kuma Awalu Adamu sai Abubakar Lawal Yaro da gaisuwar fata alherin zuwa ga Muhammad Awal Adamu da Baba Gane Grima sai Aliyu Abdullahi Pantami da kuma Jazuli Muktar sai gaisuwar fata alherin bari ya huce zuwa ga Usman S Ahmad Jada da wanda shi lakani ne Malam Irowai Bawo New York Gian
to
sai na faɗi sunan daidai sai yawa sai kuma Muhammad Gaya da kuma gaisuwar fata alherin ta abare huce zuwa ga Ummu Sarfan da kuma Taraban shi kuma to sai gaisuwar fata alherin a ƙarshe a hannuna na Kalamu Musa daga jamhuriyar Niger sai Kabirun Kwankwasiya da kuma Aliko Sha'ibu Muktar da Muhammad Husaini Damboa sai John Mili hada wani ga suna kaman ɗan irin kasashen nan ne haka ina ga taji Hausa kenan sai Prince Abba Babs da kuma Aisha M Ndafai Allah ya sa na faɗa daidai sai Gambar Adam da kuma Murtala M Aliyu da Mubarak Usman Gariya sai Khalid Danjazi da Abdul Malik M Faruk Zalfi da Sagir Abdullahi dan Kanjuba Aliyu Sa'idu Iramamman Baurawa da kuma Abati Hamza Gaza
da fatan duk suna nan lafiya
amin
Makka mutum Madina sun tare shi da murna ranka da yayi da gargarin makka mutan madina sun tare shi da murna har na san ya kudiri ko in ce sun shirin yaki za su kashe mustafa kan ma san ya mutum jalla ya rusa batun ya bayyana wa manzo macecina
kasa makon jiya mana zancen
Ibrahim
Sawab Kanuri
Kanuri da dan abokin shi dan Bafulati ne
Ahmed Muhammad Sata shi gon Bafulati ne to kasan dan baka wani labari ne yau wani ne ya kuma mana da labarin nan na manta nayi copy din sa ne na sa kan takarda amma ina jin ta cikin WhatsApp aka aika da labari saboda haka dai wanda ya ji dai idan ya san cewa shi ya aika da wannan labari to sai ya gafarce ni saboda ban kwafa da sunan ba amma dai zan karanto wannan labari wato abin da ya faru shine Kanuri ne da kuma Bafulata ne yawa abokai ko in ce ba dai abokai ba abin da ya faru shine kai Bafulata ne ka rasa aikin da zaka yi karasa wani aiki da zaka yi saboda haka sai bude kamar asibiti
to fa
sai je sai bude asibiti da ya bude asibiti sai ya rubuta bakin koba
ta shiga asibiti
duk irin ciwon da kake da shi dan warkar da kai akan naira 2500
kacal
duk irin ciwon da kake da shi amma idan baka warke ba na alƙawarin cewa dan baka naira 20,000
hai
wato zan ninka maka kudin ka sau hudu kenan ka zo ka kawo 2500 zan warkar maka da kowace ciwo shikenan kai da dan Kanuri ka ga abin da ya faru sai ka ce wannan ai mai sauki ne bari je in bada naira 2500 dina in ci 10,015 wato za a bani 20,000 shikenan sai sami Bafulata ne shiga asibiti sai Bafulata ne ce wallahi gaba ɗaya yanzu harshe na bana iya jin ɗanɗanon abinci gaba ɗaya ya tafi mun nake so a warkar da ni duk abin da na sa baki na in gishiri ne ma ban sani
ba kamar da ake irin da turanci a ce kai losing appetite
a yawa kai losing da baka da wani abin nan da ake kira test ko da
shi yafi karfin appetite ba tunda
bai jin komai ne shine sai Bafulata nan sai ce to sai kira nurse din sai ce ke dauko min magani daga akwati na 24 sai ki watsa ma shi wannan guda uku a cikin bakin sa ki dan diga masa wannan maganin da zaki dauko akwati na ki dan diga masa sau uku a bakin sa shikenan haka zo aka bude bakin Kanuri aka diga masa magani daga ji sai ce kai ya za ku sa min kanin zura baki shine sai Bafulata ne ta kai yace wallahi ina taya ka murna congratulations ina taya ka murna magani ya aiki gashi har yanzu ka fara kara kasa gida baka daddanan komi amma daga shi ka gane kana zan ne saboda haka ban 2500 Kanuri ya dauki 2500 ya bada ya fita ya kubule yana jin haushi sai ce wallahi sai ya kama shi ransa ya baci sosai sai bayan yan kwanaki sai kasa dawowa amin sai sake dawowa kenan yace sai ya samu kudin sa da ya shigo wannan karo shine sai yace wallahi gaba daya irin ciwon nan da ake kira mutun na rabkanwa irin kamanta da komi haka gaba daya yace bana iya tuna komi ya tuna sai Bafulata ne sai yace a'a yace sai kira nan sai yace kin sa ban da yace je ki akwati na 24 ki dauko maganin da ke ciki ki daga masa sau uku kai Kanuri da kaji sai ranka ya baci yace wannan aikanan zur ne ka manta cewa wancan karo da nazo shi ga diga mu a baki
shikenan magani ya aiki ya tuno
diga masa
ciwo mun da bai kama ni ba
kokolonsa ta sake dawowa sai ba flatin yace marka to sam barka wallahi ko barka 2500 dina kaga magani ya aiki tun ma bai shiga bakin gaba
ya ci goma
shikenan ya ci goma ke sai dauki kudi sai mai ka masa ka nurin ne je rika zullumi yace ya zan yin kama wannan ba flatin
shi bai hakura ba
sai bari sai da sati guda yayi tukunna sai sake dawowa yace lalle wannan karo sai ya samu 20,000
din kaga in kuma ya samu 20 ya ci riba har da 5
ya ci riba har da
5,000 tunda dama 10 ya bada
10 ya kashe
in ya bada yanzu 5 kaga 15 in aka bashi 20 ta dawo
haka riba saboda haka sai da yazo sai ce ma platinum yace wallahi ido na ne ban gani sosai abun ya wani jiro abun yace sai ce
jiraye akan na
saboda haka sai ba platinum sai ce mar yace duk abin da bai iya gane abu in ya ga abu haka dai ba zai iya gane ba sai ba platinum sai ce ayya wallahi sannu wallahi to kai hakuri banda maganin ciwon ido fa irin wannan ciwo amma dai ga dai naira 1000 barin baka kyauta ka bar kudin ka karka bani ajiye 2500 din ka ga naira 1000 nan an kara maka karka abin nan
shine
ka nuri sai ya kalli kudin sai ta ya da wannan ya 500 ce ba 1000 ka ban ba zaka ce ya zaka bar 500 ka ce mun ga 1000 da sai ba flatin ya ce ah san barka shi kaga idon ka ya dawo kenan
yana miji kallon miri yana mai kallon aya ba
shine Kanuri ya wuce ya tafi yana
fushi
yana luran fulata jire banne sai abin da yake na wani ba ka rubuta
ne ga zage ba fulata ni ne
yace ba zai kara ba yace ai saka
ka san da wallahi ni na farko ba na da tiyaji zai diga mai a baki da yace bai nan nanu ka san ni ma da yake akwai fulan tiyaji na da nan yaji zai diga mai yaji shi
Osama bari mu dasa aya sai ba ku gobe da Allah
wai gida to
a sha ruwa ba su sauraro a sha ruwa lafiya madadin
Usman Ahmad
Ibrahim Alfahmi ke cewa mu huta lafiya
madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya